ihsanin ila mijin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan makaranta ta sosai baki da take garin murya a munasabar daura da ƴan uwa suka tsara li awwal marra kuma yau kuskure wannan ita ce ta farko ko a wannan gari na mai albarka na murya domin zabarar da ɗaliban ilimi akan muhimmancin wasu fannoni masu muhimmanci na ilimi, wanda na san ya gabata an yi nahawu, an yi balaga, an yi tajwidi. Wannan shine mada ta hudu wanda aka tsara wannan daura, shine mada usulul fiqh, wanda aka zabi littafin al-waraqat fi usulul fiqh na babban malami Abul Ma'ali, wanda ake mai lakabi da Imam al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni, wanda a yau muna ranar Alhamis wanda ya daidai da bi ga watan Safar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448, wanda ya daidai da 16 ga watan 7 2026 miladiya. To da farko dai muna gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana wannan lokaci. Fatan Allah ya amfana da mu da abin da zamu karanta, kuma muna fatan wannan daura da aka fara ya zamanto ne shine mafari, wasu ma za su biyo baya akan wasu fannoni daban-daban wanda za su amfane mu gabaki da insha Allah. Kafin mu shiga wannan littafi, alaikum assalam wa rahmatullah, kafin mu shiga wannan littafi za mu yi bayani takaitacce akan abin da wannan ilimi na usulul fiqh ya kumsa. Kenan za mu yi takaitaccen bayani akan me ake ni da ilimin usulul fiqh, kuma menene fa'idar karanta wannan ilimi na usulul fiqh. Kamar yadda malamai suke ambatawa cewa ana so mutum kafin ya shiga kowane fanni ya san ababe guda goma akan wannan fannin. Suna cewa inna mabadi'i kulli fannin ashara. Mabadi'i shine jami'i na almabda, aka ce mabda shine mafara, ma'ana kowane ilimi kafin ka fara shi to ana so ka san wasu ababe guda goma akan shi. Na farko shine alhaddu, ka san me ake ni da ilimin. Na biyu almawdu'u, me ya kumsa. Na uku as-samara, me fa'ida da amfanin mutum ya karanci wannan ilimin. Nisba, da zuwa ga me ake danganta wannan ilimin. Sannan kuma fadluhu, me falala wannan ilimin. Sannan alwadi'u, wane ne kirkiro wannan ilimin. Wal ism, menene sunan wannan ilimin. Al-istimdadu, daga ina ake hudo hukuncen shi. Hukumu shari, me hukuncin shari'a ga wannan ilimin. Sai masailu, wasu masaloli ne ke tattaunawa. To wannan abubuwa su ne guda goma, wanda duk wani ilimi ana so kafin ka karance shi ka san wa'innan abubuwa guda goma. In ka san su, su ne mabda, ma'ana za su bude ma kai ko su wayar ma da kai ka karanta. Saboda bai yiwuwa ka zo kana karanta ilimi da za a tambaye ka me fa'ida ko amfaninsa, kai kuma baka sani ba. Kenan kafin ka karanta ilimi ana so ka san menene shi ilimin ya kumsa, kuma menene fa'idarsa, kuma me amfaninsa. Abu na farko usulul fiqh, abinda ake ni da usulul fiqh kalma biyu ce, akwai al-usul akwai al-fiqh. Shi usulu lugatan shine jam'u asl, naga ce usul jam'i ne na al-aslu. Shi kuma al-aslu shine ake cewa tushe da Hausa, wa huwa ma yubna alai gairu, shine da abinda ake gina wani abu akan sa. Yanzu misali wannan klasin da muke ciki, wannan fasalin, ai kaga yana da mi, yana da fondasiyon din shi ko, to fondasiyon shine ake cewa asali. Kenan in aka ce asalin abu, ma'ana ana nihin tushen abu, fondasiyon din shi kenan. To shine abin da za a gina wani abu. Kenan kaga yanzu wannan ginin da aka yi, ai akwai fondasiyon a ƙasa. Kamar yadda ice shi ma yana da fondasiyon din, shine jijiyoyin da suke ƙasa. to shine abin da yake da al-aslu ma'ana tushen abu to wannan shine abin da yake ni da al-aslu a yaren Larabci shi kuma al-fiqhu abin da yake ni shi a yaren Larabci shine mi al-fahmu shine fahimtar abu duk da usul a wajen malume na shari'a in suka ce usul abu hudu suke nufi akwai al-aslu suna nin ad-dalil in ga an ce al-aslu ana nin dalili misali akwai malaman fiqh da suke amfani da wannan misali akwai malami a cikin mazhabin malikiya wanda yana da littafi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ibn rushd al-hafid muhammad bin ahmad wanda ya rasu a shekara ta 1595 bayan hijira a cikin wannan littafin zaka ga ya ce ma wal aslu fi wujubi ssalati qala allah ta'ala wa aqimus salata wal aslu fi wujubi sawmi ayi wallazina amanu kutiba alaikum assalam mana zaka jina cewa wal aslu asali wajen wajibcin sallah kai kama kenan me yake da al aslu yana nin wa dalil kenan malaman fiqh suna amfani da al aslu suna nufin al dalil na biyu in suka ce al aslu suna nin al qaida al mustamirra qaida wadda take wanzajiya wa ana wadda take kullun akwai ta banta yankewa misali zaka ji suna cewa al aslu fil ashiya'i al ibaha asali game da ababe halacci ma'ana asali da abubuwa wanda muke rayuwa da su abinci ne abin sha ne sutura ne da sauransu asali halal ne to in suka ce al aslu fil ashiya'i asali suna nin ka'ida wadda take wadda ake tahiyya akan ta shine komai asalin shi halal ne saboda Allah ta wallazi ja'alakum wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a kenan ta abin da yake bayan kasa Allah ya halice shi ne saboda to in aka ce abu haramun ne to sai an samu wani dalili wanda ya nuna wannan abin haramun wannan a cikin abubuwa na al'adu da abubuwa da suka shafi mu'amala da zamantakewa amma ibadawa ita kuma malaman fiqh suna cewa al-aslu fil ibadati at-tawqif asali game da ibada zaka tsaya ne an ce ma kai tukunnan kai ina ita ibada baka zuwa ko ka ce zaka yi ne an ce ma kai kai kuma dalili yasa ce Allah ya ce ayu lazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku wuce gaban Allah da manzon sa ma'ana ku yi abu ba tare da Allah bane ce aiko manzon Allah ko kuma manzon Allah yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu huwa raddun man amila amalan laysa alai amruna huwa raddun in kai aiki in dai ba Allah da annabi ba suka ce ai ba to za a maida ma to kaga suka kawo ka'ida to anan suka ce al aslu suna ne ka'ida wanda ake tafiya akan ta wanda ba ta sauyawa shine al aslu kai al aslu ma'anar shi ta uku shine arraju ma'ana abinda aka farin jayarwa misali suna cewa al aslu fil kalami al haqiqatu duna al majaz ma'ana arraju ma'ana abinda aka farin jayarwa idan mutun yayi magana yana nufin haqiqa ma'ana haqiqanin abin ba wai majaz misali in nace ra'aitu asadan naga zaki me asalin zaki dabba ce ko to kaga yanzu kace ra'aitu asadan naga zaki kenan haqiqa al-asadu zaki ne to amma kene zan nace muku ra'aitu asadan abinda zai haro zo akan ku kenan naga zaki ko dabba to shine aka ce al-aslu fil kalami ala haqiqa kenan asali a magana in mutum hudu magana ana kawo haqiqa ne yaushe za a ce majaz to he misali in nace ra'aitu asadan misali ra'aitu asadan fi mirya naga zaki a mirya to ya tambaye a mirya akwai zaki kenan ba wannan zakin ba ke ne ma'ana wani sarauki ne ka gani kenan kaga akwai karina ce da za ta nuna ma kenan yanzu an huta daga hakika an shiga majas to shi ne suke ne al aslu fil ashiya kenan asali ma'ana nan suna nin arraji ma'ana abinda aka barin jayarwa sai ma'anar shi ta hudu al aslu shine a babin kiyasi in za a yi kiyasi ma'ana za a kwatanta abu da abu shi kiyasi za mu zo mu gani an akwai shi a cikin usul fiqh in za a yi kiyasi an samu abu hudu sai an samu al aslu asalin abu tushen abu wal far'u da reshi wal hukmu da hukunci wal illa da kuma sababi to aka samu wannan abun guda hudu za a yi mi za a yi kiyasi yanzu misali wani yana iya tare kai ce oh Allah a ina wiwi ta zo a Qur'ani ko a hadisi wani yana ce ma shi bai raba wiwi haramun ci duk da san tana bugarwa tana sa su da mai amma na iya ce ma shi babu inda yake inda aka ce wiwi a Qur'ani ko hadisi haramun ce yana iya ce ma a Qur'ani Allah ta kawai giya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam hadisi manzo Allah ce kullu khamrin kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin to yana iya ce ma to ai na kan bace wiwi sai ka ce to yanzu ana abin da zamu yi sai ai kiyasi na farko sai mu dauki al aslu shine giya ko to alfaru reshi he mu dauki wiwi abu na uku sai mu zo mu ga illa ma'ana ta wata hanya ce zamu kamanta wiwi da giya shine illa ma'ana me illa da zamu kamanta wiwi da giya ta wani bangare ne kusa da hankali ko to he mu ce to kaga yanzu wiwi ita giya abin da yasa aka haramta ta saboda tana bugarwa tunda ai manzo Allah ta yi kullu muskirin khamrun duk abu mai bugarwa giya ne yace kullu khamrun haram kuma dukkan giya haram ce to tunda shi ma wiwi tana bugarwa ya muce to wiwi tana bugarwa giya tana bugarwa kenan sun hada a hukunci guda daya illa jami'a ma'ana abin da ya hada su bugarwa to ya mu da natija hukuma ya muce to hukuncin wiwi shine hukuncin giya tunda ita giya ai ba azatan ta bane kawai da aka kalle ta aka ce giya ce aka ce haramun ce sai da aka kalla tana bugarwa to daga duk wani abu mai bugarwa in muka ga illar su ta hadu da giya wajen bugarwa din sai mu ce to wannan abin shi ma menene haramun ne to kaga yanzu an yi kiyasi kenan yanzu ana kiyasin suka ce al-asl asalin abin da za a yi kiyasin akan shi shine suke ce al-asl kenan yanzu mu nan me al-asl giya misali jika da zai ci gadan baba in aka zo uba shine asali ko da shine mi shine reshi ba to yanzu kaga in aka zo wannan shine al-asl uba shi kuma wannan shine da shine wannan nake da suna shine reshi to kuma ya azo aga to ta wata fuska ce zai ci gare shi misali wannan ababun rabon gado ya ce to kuma abun da sai sa cin rabon gado na farko akwai azzawaju akwai annasabu akwai alwala'u to ta idan suka hadu a ce annasab nasaba saboda shi ya haife shi to wannan shine al-asl kenan in aka ce al-asl wa'annan sune ma'ana guda hudu da malamai suke amfani da shi a yaran malamai na shari'a sai al-fiqhu shi kuma al-fiqhu lugatan shine al-fahamu fahimta kenan asali a tsagoran yaran larabci lugatan a yaran larabci aka ce al-fiqhu ana ne al-fahamu misali a qur'ani giya zamu ga misali Allah yana cewa annabi Musa a sota da yake cewa yafqahu kenan ay yafahamu qawli kenan dan su fahimci mi magana ta a wani waje kuma Allah yake cewa kaga ya shaibu ma nafqahu kasiran ma taqul kaga ya shaibu ma nafqahu bi mana ma nafahamu ban ma fahimta abinda kake wadi a wani waje kaji Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna ai la tafahamuna kenan kaji an ce alfiqhu ana ne alfaham kenan fahimtar abu a yaran larabci to amma wajen malamai na shari'a shi ne suka ce huwa ma'rifatul ahkamu shari'iyya shine mutun ya san hukunce-hukuncen shari'a al'amaliya na aiki kenan ka san hukunce-hukuncen shari'a na aiki me yasa suka ce hukunce-hukuncen shari'a saboda hunaka ahkamul aqaliyya akwai hukunce-hukuncen na hankali ma'ana akwai hukuncin da a hankali ake gane kowa sani biyu ta girma nawa daya wannan a hankalce ne kowa sani biyu sama take da daya wannan a hankalci al-kullu akbaru min al-juz'i al-kullu ma'ana duk abu wanda yake gabaki ɗayan shi yafi mi juz'u yafi wani yanki yanzu misali kaga yanzu wannan equal din ai wani yanki ne na murya ko to yanzu mu ce wannan equal din wani yanki ne na murya kenan yanzu murya ta fi wannan equal din akwai wanda zai musu abun da zai musu saboda ai kwasan wannan wani yanki ne ita kuma murya take ci ita ce al-kullu akwai ahkamu al-adiyya hukunce-hukuncen al'ada misali al'adance zaka ji an ce in aka idan da dare aka samu tsananin sanyi za a iya samun raba wannan al'adance ne kaga wannan ahkamu al-adiyya akwai ahkamul hissiyya akwai abin da hissi ne ji ne ake a jiki kamar yanzu misali kace annaru muhrika wuta tana kona ai kowa sai wannan in kai musu a ce je ka sa hannunka kaga wannan abu ne hissi hukunci ne hissi ma'ana wuta tana konawa saboda mi in ka ce baka yarda ba a ce to sa hannunka to kaga wannan hukunci ne hissi to kuma akwai hakamu shari'iyya hukunce-hukunce na shari'a ma'ana wanda suke da alaka da Allah ya ce manzo Allah ya ce to shine mallaci ya ce shine sanin hukunce-hukunce na shari'a al'amaliya na aiki tunda hukunce-hukuncen shari'a biyu ne akwai amaliya akwai akadiyya akwai hukuncin da azuci ake so ka kudace shi kamar abin da ya shayi imani da Allah ka kudace a ranka akwai Allah tunda yanzu akwai wanda shi in a ranshi kudace babu Allah to kaga ba musulmi bane ba ko da bai hoto bai furta a baki ba saboda azuci ne ake so al-imanu billah ma'ana ka kudace shi yasa ai malamai suke cewa at-tasdiqu li jazim ka gaskatawa ta yankan shakku cewa akwai Allah subhanahu wata'ala azuciyarka haka ka gaskata akwai mala'iku wannan ma azuci ne ka gaskata akwai mala'iku annabawa da Allah ya turo kuma ya sako musu littafai akwai aljannu akwai mala'iku akwai wuta akwai aljanna duka wannan abu ne wanda ake bukata a zuciye ne zaka kodarce su to kaga wannan ana ce musu ahkamul ashri'iyya al-aqdiyya akwai amaliya wanda ake aikata su a aikaci kuma abin da ya shahi sallah azumi sarki da sauransu wannan duka babun fikihu kenan su kuma wancan babun aqida da tauhidi to shine ce sanin hukunce hukunce na shari'a na aiki min adillatiha at-tafsiliyya daga dalilan su wanda yake at-tafsili wanda yake a fili a rarrabe ma'ana aka ce ad-dalil at-tafsili komai da dalilin shi daban misali sallah sai a ce ka kawo dalilin wajibin sallah sai ka ce Allah ya ce wa qimu salata inna salata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta a hadisi manzala ta bunin islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqam as-salat to kawo wannan dalili ne tafsili khas azumi ka dalilin azumi ka ce ayu allazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum to kaga wannan dalili ne khas hadisi kuma ka ce a cikin bunyal islam wa sawmi ramadan aka ce ka kawo dalili akan zakka sai ka ce Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi ka kawo dalili akan halaccin kasuwanci wa halallahu albay'a haramcin riba wa haramar riba ka kawo dalili akan abin da ya shafi aikin haji wa azimtin nasi bil haji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajin amin to haka wannan shine kita da yin tafsiri ma'ana ka kawo abu da dalilin shi ake banci to shi fiqhu kenan yana baka yana sarar da kai kenan ka sau hukunce hukuncin shari'a daga dalilan su wanda yake a fili ma'ana komai da dalilin shi to wannan shine abin da ya shafi wannan to sai mallaci ya ce maudu'u me maudu'un ma'ana ilmu usulul fiqh me maudu'un sa ma'ana akan me yake kai ku shine al-adilla al-ijmaliyya to shi bambancin fiqhu da usulul fiqh in aka ce fiqhu ka san hukunci na kowa ka san hukuncin abu a kebance to amma usulul fiqh wa shi kuma zai baka wani hukunci ne gaman me shine al-adilla al-ijmaliyya dalilai wanda suke gaman mu al-musala ila al-ahkamish shar'iyya al-amaliyya wanda za su sa ka isu zuwa ga hukuncin hukuncin shari'a na aiki wa aka samuwa da karkasuwar su kuma wa kayfiyatul akhdhu al ahkamu shar'iyya da yadda ake daukar hukuncin hukuncin da sauransu sai samaratuhu me amfani ilmin usulul fiqh to ilmin amfanin sa shine na farko dai ma'rifatu tara'iqil fuqaha'i fi istinbad al ahkam ka san hanyoyin da malaman fiqh suke bi wajen ciro hukuncin hukunci misali yanzu ne yana iya zuwa rada tsakawa ya aka yi tunda dai alqur'ani ko hadisi ba yadda za a yi kaga inda aka zauno arkanu sala shurutus sala wajibatus sala sunanus sala makruhatus sala mubtilatus sala ko akwai to wani na yace ma wannan abun ma babu shi yake ce me to shi ilimin usulul fiqh shine zai nuna ma wai ta wata hanya ce malami suke bi suke gano kaza wajibi ne kaza mustahabi ne kaza makruhi ne to ilimin usulul fiqh ne kenan tanan ne zaka san ta yaya wai malami suke istinbadin hukunci ma'ana suke istikharaj suke hudo hukunci daga dalili na alqur'ani ko na hadisi na gaba at-tamakkun at-tamakkun bi ma'ana al-qudra ka samu iko min famil adilla shar'iyya yadda zaka fahimci dalili na shari'a ma'ana aya ko hadisi fahaman sahiha fahimta wadda take ingantacciya yanzu kun ga mu a zamanin mu san harkar yanzu sosai sai ga kawai mutun ya dauko aya ya fassara ta ko ya dauko hadisi ya fassara to ya atame shi wannan hadisin da ka fassara wata hanya ka buka fassara shi fassara daga gare ka ne ko kuma fassara daga magabata ne ka dauko to yanzu ina so in fahimci aya qur'ani ko hadisi to dole kana da ilimin usulul fiqh shi yasa in mutun yazo ko tafsiri yake aka ce ka taba karanta ilimin usulul fiqh yace aya ce to re tafsiri a matsala za samu sai a ce kare tafsiri ko kazo kana karantar da hadisi sai a ce ka karanta ilimin usulul fiqh yace aya ce akwai matsala saboda shine zai sa ka fahimci dalilan shari'a aka ce dalilan shari'a shine abin da ya shafi alqur'ani da hadisi kamar su fahimta wadda tace ingantacciya na gaba daga cikin fa'ida ko amfanin karanta ilimin usulul fiqh shine ma'rifatur rajih min al-marjuh min aqwali ulama to yanzu misali ana iya kama mas'ala a ce ma malamai sun yi sabani akan ta sai ma an yi sabani akan wannan mas'ala wajen maganganu guda biyar to yanzu yane ne za a yi yanzu misali dan buga misali da wata mas'ala wanda ana ta kai komo akan ta mace mai shayarwa da mai juna biyu idan ba za su yi azumi ba meye akan su dama malamai sun yi bayani cewa idan mace tana da juna biyu ko tana shayarwa dole ne ta azumi to amma idza khafata ala nafsihima idan suka ji tsoro a karan kansu ko akan yaran nasu to an musu uzurin su ajiye azumin nan to inda akai sabani shine idan mace mai juna biyu ko mai shayarwa ta sha azumi saboda juna biyu ko saboda me yake da sunan shayarwa me akan ta sai aka samu kauli guda biyar wasu malaman suka ce za su tiyar za su rama mana za ta lissawa kwanakin da ta sha a lokacin shayarwar na Ramadan din in kwana biyar ne ta sha to gane yanzu akwai azumi biyar akan ta da ci da mutum biyar wasu suka ce za ta tiyar kuma za ta shayar eh za ta tiyar kuma za ta rama gane abu nawa abu biyu wasu kuma suka ce kawai za ta tiyar ne kadai ba za ta rama ba wasu suka ce za ta rama ne kadai wasu kuma suka ce me yake da suna ya suka rarraba suka ce za a diba in mai shayarwa ce to ita yanzu wannan za ta rama ne in mai shayarwa ce suka ce wannan za ta rama za ta ciyar amma in mai juna biyu ce rama kadai za ta ba za ta ciyar ba kai wanda aka samu mace yayi babu ciyarwa babu rama a kansu wannan maganganun duka a cikin me yake da suna wannan ya kasa a cikin littafin sa Abu Malik Kamal ibn Sayyidi Salim sahih fiqh sunna wa adillatuhu wa tawdi mazahib al a'imma qauli guda biyar aka samu to yanzu anan usul fiqh ne zai baka ya za a yi ka gane a cikin wayannan maganganun wata magana ta fi karfi kuma da dalilin da zai nuna ma cewa wannan magana ta fi karfi to inda yanzu ana iya samu kawai yanzu idan na kawo muku wannan bayanin guda biyar yanzu in na kyale ku a haka to wannan kaga ka bar mutane a cikin wannan kene yanzu kamata yi a ce to yanzu wayannan magaganun kowanne a bisa ga me hujjojin su da dalilan su su wayannan da suka ce za ta yi kaza me hujja su wannan to a wannan ne za a tattara a ga to a cikin maganganun su wane ne suke da karfin hujja wane ne kawo dalili a Qur'ani ko hadisi wannan dalilin da ya kawo a Qur'ani ko hadisi yayi munasaba da wannan ko bai ba munasaba ba to usul fiqh shine zai baka damar wannan wannan misali ne muka buga na gaba shine tafsirun nusus shar'iyya wal istinbat al ahkam al fiqhi ala wajhin sahih kuma sanin ilimin usul fiqh zai ba mutum damar ya fassara nassoshi na shari'a da kuma ciro hukunce-hukuncen fiqh akan fuskawa da take ingantacciya wannan daga cikin kenan amfanin ilimin usul fiqh abu na hudu nasabu wai ilimin usul fiqh ana danganta shi zuwa gami yun sabu ilal ulumi shar'iyya ana danganta shi zuwa ga ilmomi na shari'a saboda ulumi shar'iyya suna da yawa kaga akwai ulumi shar'iyya misali akwai abin da ya shahi ulumul ala akwai ilmomin da su kamar suna taimaka ma ne ka fahimci ilimi na shari'a misali kamar nahwu kaga nahwu ba ana yin nahwu bane ba dan in ka karanci nahwu zaka bauta ma Allah ilimi ne wanda zai taimaka ma ka fahimci alqur'ani da sunna suna gice musu ulumul ala ilimi ne na kanikanci za su taimaka ma ka fahimci to kaga akwai nahwu akwai sarf akwai balaga akwai adab kaga wannan duka ana ce musu ulumul ala haka akwai abin da ya shafi wannan usulul fiqh akwai qawaidul fiqhiyya akwai abin da ya shafi meke ilmu maqasidish shari'a akwai abin da ya shafi ilmu takhrij akwai abin da ya shafi mustalahul hadis akwai abin da ya shafi usulut tafsir da sauran su to kaga wannan duka ana ce musu ilmul ala to kaga yana daga cikin ilmomi na shari'a musulunci wanda suke taimaka ma mutun ya san nasosi na addini abu na gaba falalarsa to shi wannan ilimi fadlu wa azimun yana da falala mai girma me yasa li'annahu yatanawalu al-ilmu bi ahkamin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya kunshi ilimin wanda yake na sanin hukunce-hukunce na Allah subhanahu wa ta'ala al-mutadamminu lil-fawzi bi sa'adati ad-darin wanda ya kunshi samun rabauta a duniya da lahira wadi'uhu wane ne kirkiro wannan ilimin shine al-Imam Shafi'i rahimahullah shine farko wanda ya fara rubutu akan ilimin usulul fiqh kenan da za ta tambaye ka ilimin usulul fiqh wane ne ya fara rubutu akan shi shine Imam Shafi'i a cikin littafin shi ar-risala ba risala ta kai rawani ba kenan risala akwai Imam Shafi'i na da ar-risala wanda ya bayani akan hukunce-hukuncen ilimin usulul fiqh to Imam Shafi'i shine wanda ya fara rubutu akan wannan bayan nan kuma sai malami suka biyo bayan shi da wallafe-wallafe akan wannan kamar da muka sani Imam Shafi'i yana daga cikin a'immatu al-mazahib al-arba'a limami ne daga cikin limamai hudu na mazhabobi guda hudu wanda mafi yawanci yanzu dai a duniya zaka ga akan su ne ake kai komo wanda kuma dalibi ne na Imam Malik kuma shi Imam Shafi'i wani abun al'ajabi gare shi shekarar da aka haifi Imam Shafi'i a shekarar Imam Abu Hanifa ya rasu dama mazhabobin guda hudu na farkon su shine Abu Hanifa sunan shi An-Nu'man bin Sabit an haife shi a shekara ta 80 bayan hijirar manzon Allah, sai ya rasu a shekara ta 100 da musu, kuma shi tabi'i ne, ma'ana tabi'i ya gamu da wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kaga su Malik su tabi'u tabi'i ne, ba su gamu da sahabbai ba. Kenan shi Abu Hanifa kaga shi ne warko. To a shekarar da Abu Hanifa ya rasu, shekara ta 150, a shekarar ne aka haife Imam Shafi. Kuma Abu Arabi shi ma Imam Shafi a shekarar da ya mutu, a shekarar aka haife Imam Muslim. Bukhari da Muslim da kake gani hadi. Muslim a shekara ta 204, saboda shi Imam Shafi a shekara ta 150 aka yi shi mutu 204. Shi kuma Muslim 204 aka yi shi bayan hijira. Ya rasu 261, tsakanin shi da Imam Bukhari shekara 5 ne. Bukhari ya rasu 256, shi kuma 261. To shi kuma Maliku kaga a shekara ta 193 aka haife shi, 93 bayan hijira. Ya rasu sansuwa san Jisnef 179. Ahmadu na ƙarshen su shi kuma an haife shi shekara ta 164, sansuwa san Takat, ya mutu dai san karanta. To kaga wannan sune a'immatul arba. To Imam Shafi'i ɗaliban Maliku ne, kuma malamin Ahmadu ne. To shi ne har ya rubutu akan ilimin da ya shahi mi usulul fiqh. Shi yasa za mu zo mu ga a kowace mazhaba malamai sun yi rubutu akan fannin usulul fiqh, kamar da kowace mazhaba kuma akwai littattafai na fiqh. Kamar yanzu misali, ai kaga a Malikiya akwai fiqhul Maliki, ko littattafan fiqh da aka rubuta akan mazhaban Malikiya. Kaga misali irin su akhdari wannan kasa-kasa da aka yi su, su yake da suna Ashimawi, Si'iziya, Risala da Fathul Jawad Askari, har zuwa Mukhtasar da Shuruh din shi. To kuma haka zo irin su Mudawwana ta Sunun da Imam da Muwatta ta Maliku da irin su Annaw Aziyadat wa Nawadid. Abin da ba ku maki wa shi wannan wake da suna Ibn Abi Zaid al-Qarwani, akwai littafin ne babba ana ce mai Aziyadat wa Nawadid akan fiqhul Malikiyya, amma wannan risala karami ne a cikin littafin shi. To kaga yanzu wannan duka littafai ne mazhaban Malikiyya. To in ka je sauran mazhaban ma su ma zaka kowanne akwai mazhaba Hanafiya, kaga su masa littafan su na fiqhul mazhabul Hanafi. Misali kaga irin su Al-Mabsut na Imam Saraksi, kaga wannan a mazhaba wane ne? A mazhaba abin da ya shafi Abu Hanifa ne. Haka abin da ya shafi irin su Al-Khiraqi yana da Al-Usul shi ma a mazhaba Hanafiya, da Fatawal Hindiya da aka yi shi ma akan mazhaba Hanafiya ne, da kuma Al-Muhitul Burhani fi fiqh an-Nu'mani da irin su Hashiyatu Ibn Abidina da sauran su. Kaga wannan duka abin da ya shafi mazhaban menene? Hanafiya. Suna da littafai nasu su ma. Sai kuma in ka zo mazhaba Malikiya su mun gani, Shafi'iyya su ma haka. Irin su misali in ka dauka Al-Muhazzab na Imam Shirazi da kuma sharhin shi wanda Imam Abu Hanifa wannan yayi shi Imam An-Nawawi, Al-Majmu'u Sharh Al-Muhazzab, da irin su abin da ya shahi Rawdatul Talibina na Imam An-Nawawi, da kuma fiqhul me yake da suna Imam Ash-Shafi na Imam Al-Ghazali da sauran su. Haka mazhabu Hanafiya su ma in ka zo, abin da ya shahi Umdatul Fiqh na Ibn Qudama, da Al-Kafi fi fiqhil Imam Ahmad shi ma na Ibn Qudama, da irin su Al-Insafu fi ma'rifatir rijal min al-khilaf na Al-Mardawi da sauran su. To kaga duka kowanne akwai. Kuma akwai fiqh wanda ake ce ma me yake da suna fiqhul muqaran, ma'ana fiqh ne wanda ya haɗo maganganun malaman duka. Misali mu a mazhaban Malikiyya an ka dauke wannan littafin da muka yi ishara Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid na Ibn Rushd. In ka shige shi zaka ga duk masala ya kawo sai kama maganan Maliku, zai kama Maliku kenan, ta mun shi dan Malikiyya ne, ya kama maganan Shafi'iyya da Hanafiyya da sauran su. To zai muwazana ne in ya kama gangani ya kawo dalilan su, kuma ya rinja da magana ta fi karfi. Shi yasa abin da ya kawo maki, hatta shi Ibn Rushd wa akwai masalar da zai zo ya ce to amma wa'anan wa anan Maliku hujjar da ya kawo bata da karfi, hujjar da Shafi'i ya kawo ita ce mai karfi, kuma a wuce wajen. Kuma kaga Malikiyya ne, saboda su ba mutane suke bi ba, hujjar suke bi. Amma mun yanzu kaga wani kawai za a zo a ce a shi kawai dan Malikiyya ne, amma a ce ga abin da manzon Allah ya ce shi kuma ya ce a Maliku ne ya ce, to kaga ba Maliku yake bi ba. Shi yasa duk wanda ya karanta littafin Sifatu Salatin Nabi na Albani, da ya zo yi da muqaddima, a muqaddima ya kama ganganu wa'annan a'immatul mazahib al-arba'a din, kowanne hidi ya ce idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi, in dai hadisi ya inganta to shine mazhabin sa. Kuma kowanne sai da ya ce kulluna yusibu wa yakhti'u, kowanne mu yana iya daidai na iya kuskure, saboda ai mutane ne. Kuma dabi'a dan Adam da mu Allah ya ce kullu bani Adam khata, bani ne biya kuskure, manzo Allah ne. to an ka dauki malamin ka an ce nan ya kuskure kace a kenan ka mai da shi ma'asumi shi kuma a duniya babu ma'asumi he manzon Allah abinda ake idan magana ta dace da didi sai ka karbe ta shi yasa malami suka bada wata ka'ida ku rike ta suka ce al-ibratu bima qila wa laysa biman qala al-ibratu bima qila abinda ake lura me aka ce wa laysa biman qala ba wa yace ba in kai kana kallon wanda yace ne to za a samu matsala amma me aka ce kenan magana zaka diba in magana ta dace sai ka dauke ta ko da kafuri ne hali to gashi nan Allah ya gaskata Bilkisu a cikin sautin Namun lokacin da Annabi Sulaiman ya turo mata wasika innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin da ta samu ɗan majalisinta tace inni ulqiya ilayya kitabun karim ta karanto musu me suka ce qalu nanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha tace manyan sarakai idan suka shigo gari lalata garin suke si fata fata da garin ta bata shi wajalu a izzata aliya azilla kuma idan suka ci in suka ci yaki da wannan garin manyan garin za a kama su a mai da su makaskanta ko mun ba muna gani ba aka yi kudeta ba manyan duk ba kama su ake are su ba haka wani abu ne a zahiri haka ne manyan dukkan ministrorin da wani duk aka yi kudeta dukkan kama su ake a karkabe su tace to in suka zo aka gwabza in suka samu nasara akan mu to manyan garin za su mai da makaskanta mana da ni da ku haka kenan a sauye shawara ba zuwa zai a gwabza ba to kana ji anan sai malami suka ce da tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waj'alu izzata aliya azilla wa kadhalika yaf'al wannan wa kadhalika yaf'al ba magana ta bace ba malaman tafsiri suka ce Allah ce kuma haka suke amma ka ganin maganar Bilkisu da ta wadi gaskiya ce shi yasa Allah ya gaskata amma ai ba Bilkisu ya kalla ba ya ce haka ne ba kenan maganar ta wadi gaskiya ce shi yasa kai ce haka suke aikatawa kuma manzo Allah ya gaskata shaydan mun gani a cikin hadisi Abu Hurairah da manzo Allah ya bashi tsaran dukiyar zakka da rawatar Ramadan wani mutum yake zuwa yake dauka in Abu Hurairah ya kama shi sai ka mai jajin cewa wallahi to gashi ne gajeyi ne tsoho ne yana da iyali wane ne eh sake shi in yaje samu manzo Allah ya ce to ya mutumin ka me ya faru ya ce wallahi ya kawo mun koken cewa yunwa da wane ne sai manzo Allah ya ce to zai dawo sai da aka haka so uku ana ukun da ya kama shi ya kai shugaban manzo Allah ya ce to tsaya zan karanta zan hadi mata falala a kullun da sai an karanta aje ku siyu so daya da marshe so daya to Allah zai tsare ka daga sharro da yazo hadi ma manzo Allah ya ce sadakaka amma huwa kazubun yayi gaskiya amma makarici ne amma anan da yayi gaskiya haka ne to kaga manzo Allah ya gaskata shi din kenan yanzu dan Allah in zamu ma kan adalci indai Allah ya gaskata Bilkisu a lokacin tana bautar rana manzo Allah ya gaskata Iblis saboda magana suka hodi gaskiya ce to mu ina a zakanin mu kenan mutum hodi magana sai kace a wannan magana da hodi haka ne kodama ba mazhabin kudi ba baki da kudi ba sai kace wannan ya gaskiya misali ko da dan dariqa ne gaskiya kace wannan abin da hodi gaskiya ne amma dan dariqa ne ko wani dan izala ne kudin wani kene kamar mutane adali amma kace a mu wannan tunda baya tare da mu ko kariya ce kaga wannan ba an yi wata yi aka ba abun da ya hodi kenan shi yasa malamai suka ce al-ibratu bima qila wa laysa biman qala to mu kuma muka koma al-ibratu biman qala wa laysa ko in mutum kana tare da shi in hodi abu ko haka ne ko ba hakan bane ba to kaga haka ba an ci gaba ba to da haka kenan dai wannan shine abun da ya shahi kenan Imam Shafi shine wanda ya kirkiro wannan ilimi sai kuma istimdadu daga yake hudu hukunce wannan ilimi shine min usuluddin abun da ya shahi usuluddin haka ce usuluddin shine abin da ya shahi asali na addini alqur'ani da sunna wa kuma ulumul lugal arabiyya da kuma ilimin lugal arabiyya da ahkamu shari'iyya me hukuncin karanta wannan ilimin hukumu ta'allumihi wa ta'limi fardu kifaya ta'allumihi ka koyi wannan ilimin wa ta'limi da ko da shi fardu kifaya shine idza qama bil ba'd saqata al ismu 'ala al baqi idan wasu kai su dauke mu saboda yanzu kowa sai ilimin usulul fiqh kowa yake karanta da shi amma mi ilimi ne wanda aka samu wasu sun iya to sun dauke mu kowa wasu tunda ilimi ne ba wanda yake ba shi bane gayab ba kamar yanzu inda hukunce sallah ne aka ga kowa dole san wannan amma to tunda shi wannan yana taimaka ne wajen fahimta addinin wasu suke sun dauke mu wasu to wannan shine abin da ya shahi me yake da suna wannan ilimi na usulul fiqh sai kuma mawallafin wannan littafi shine Imam al-Haramain al-Juwayni shine abin da ya shahi takaitaccen tarihin shi wane ne Imam al-Haramain al-Juwayni to kamar da dai muka gani an rubuta shi Imam al-Haramain al-Juwayni kamar da yazo a cikin al-A'lam na az-Zirkali bi kasri zai warra shine khairuddin bin Mahmud Az-Zirkali. Shi wannan malami Az-Zirkali yana da mawsu'a ce da ta tarajumi al-a'lam. Ana yayi tarihin malamai tun daga zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu. Ko sai da hada tarjuman mutane nawa? Tarjuman malamai mutum 15,000. Yanzu littafin yana nan a tabaa ta hudu da aka yi a cikin mujalladi guda 8. Wanda ya kawo tarihin manyan malamai da aka yi kusan guda 15,000. Yasa ko an tantance gashi gangasa al-a'lam na Az-Zirkali daga an kama shi. To a cikin wannan littafin nashi ya kawo tarjuma takaitacciya ta Abul Ma'ali Al-Juwayni. An haife shi ne a shekara ta 419 kuma ya mutu a shekara ta 478. Kenan katsan Dizinaf aka haife shi bayan hijira kuma ya mutu a katsan 78 wanda a miladiya yana dacewa da an haife shi ne a 1028 kuma ya mutu a 1085. Yanzu ba muna da 1026 ba, to shi tun a 1028 aka haife shi. Kusan shekara nawa? Dubu ake zance. Dubu ɗaya da nawa? Yanzu a daimil kwambiyan muke? Wannan shekara haihuwar shi ce muka wuɗe. Muhara daga shekarar mutuwar shi a 1045 ya mutu. Mu kuma yanzu muna daimil 26. Kenan wajen shekara 900 da wani abu ne. Wajen 970 ne. Wajen 970 ne. To kaga ba ne ba ne ba. Sunan shi Abdul Malik bin Abdullah. Ana mai laƙabi ne da Imam al-Haramaini. Ku san me yasa ake mai laƙabi da Imam al-Haramaini? Ya kawo nan yace saboda jawara bi Makka wal Madina 40 sinina falukki ba bi Imam al-Haramaini. Ya zo na ne a Makka da Madina tsawon shekara 4. To shi yasa aka sanya mai Imam al-Haramaini. Da farko a Makka ya fara zama fa afta wa darasa wa darasa. Yana bada fatawa yana karantarwa a Makka kuma daga baya da Madina. Ma'ana ya karantar a Makka a masallacin Makka kuma da Madina ma anan ma ya karantar yake bada fatawa. To sai aka sanya mai Imamul Haramain saboda shi Haramainin duka guda biyu hada, ya karantar a haramin Makka da haramin Madina. To shi sai ake ce mai Imamul Haramain. Shi yana daga cikin min ashabi Shafi'i, ma'ana yana bin mazhabin Shafi'iyya ne. Wulida fi Juwayn, ba kuna ji ana Al-Juwayni ba? To Juwaynin daga Al-Juwayni ne, nisba ne aka yi zuwa Juwayn. Juwayn min nawahi Naysabur, mantika ce a garin Naysabur. Shi kuma asali Naysabur ada ita ce asima tami ta Khurasan. A yanzu Naysabur haliyan tana meke da suna shimali ash-shariqi fi Iran, ma'ana yamma maso gabas a Iran. Kenan yanzu wannan garin da aka haife shi a yankin Iran yake a yamma maso ya arewa maso gabas a ƙasar Iran. Naysabur kenan yanzu. Kenan anan ne aka haife shi. Kuma anan Naysabur din dai anan ya rasu. Yana da littafai da ya wallafa, daga cikin su akwai wannan shi Al-Warqatu din. Kuma yana da Al-Burhan fi Usulil Fiqh, shi babban littafi ne. Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Kuma yana da Nihayatul Matlab fi Dirayatul Mazhab fi Fiqh Shafi'iyya. Wannan ya rubuta shi ne akan mazhabin Shafi'i a mujalladi 12. Kuma yana da Ash-Shamil fi Usulid Dini. Haka yana da Mughisul Al-Khalq da sauransu. Kenan wannan dai shine dai a takaice abin da ya shafi shi ma Imam Al-Juwayni. Kenan dai a takaice dai babban malami ne da aka yi a zamanin sa, kuma ya rayu ne a ƙarni na 5 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai abu na gaba, littattafan da aka wallafa a wannan mazhaba, a wannan fanni na ilimi na abin da ya shafi usulul fiqh. Kenan wanda koda mutum yana so ya wasa'a da bincike da sauransu kenan zai iya bincika. Kuma littafan za mu kasu ne al-hasbi al-mazahib. Kenan kowace mazhaba tana da littafan da aka wallafa a mazhaban. Za mu fara da mazhabar farko, ita ce mazhabar Hanafiyya. A ciki akwai Risalatun fil Usul na Imam al-Khiraqi. Risalatun fil Usul na Imam al-Khiraqi. Al-Khiraqi wanda ya mutu bayan hijira 340. Akwai Usulul Fiqh na Abubakar Al-Jassas. Usulul Fiqh Abubakar Al-Jassas ya rasu shi a 370 bayan hijirar Manzon Allah. Akwai Ta'sisun Nazar na Ubaidullah bin Umar Ad-Dubusi. Ta'sisun Nazar shi ma nan malami ne dan mazhabin Hanafiyya. Ta'sisun Nazar Ubaidullah bin Umar Ad-Dubusi 430 bayan hijira rasu. Sai akwai كنز الوصول إلى معرفة الأصول نفخر الإسلام البزدوي بن عمر الدبوسي الدبوسي بضم الدال الدبوسي أكوي أصول السرخسي كو سرخسي معلومة ستاكو سرخسي كو سرخسي أبو بكر محمد بن أحمد باين هجرة الهدود قومية ترى أصول السرخسي baya wannan kuma akwai usulul bazdawi akwai usulul shashi duka wannan ayyuma zaba hanafiya ne sai mu da mazhaba malikiya ita ce take biyan mazhaba hanafiya amma zaba malikiya akwai al muwafaqat fi usulish shari'a na abi ishaqa ash-shatibi wannan shatibin ba wanda ya ba shatibiya ba wannan shi bangaren abin da ya shayi usulul fiqh ne da maqasidish shari'a الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي المالكي ملتاف الإتصام أقوي مراقي السعود نال العالم الشنقيتي سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم وانا أن شنقيتي معنا موريتاني يعيشني نظم مراقي السعود هم تنيدي بلتاف مذكرة في أصول الفقه تا محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيتي ذاك أتكينا كاو نظم مراقي السعود وانا أن مالكي نشما دان ليش أصول الفقه يعيشني أواكي يعيشني أواكي akwai muqaddimatun fi usul al-fiqh ta ibn al-qassar al-maliki shi ma dan maliki ya yi shi akwai al-isharat fi usul al-fiqh al-maliki na abul walid al-baji haka nan kuma akwai al-muhazzab min al-fiqh al-maliki wa adillatu na muhammad al-majaji shi ma dan mazhaba malikiya ne haka nan akwai ihkamul fusul fi ahkamul usul shi ma nan na albaji sai mu da mazhabar shafi'iyya a mazhabar shafi'iyya akwai littafin ar-risala shi suke harsa na babban malami muhammad ibn idris ash-shafi'i sai akwai al-ihkam fi usulil ahkam na al-amidi al-ihkam fi usulil ahkam na al-amidi kuma haka wannan ma yana da al-ihkam fi usulil ahkam eh wannan azahiri kuma musulmi shi ibn hazm yawa shi ma yana da al-ihkam fi usulil ahkam haka al-amidi shi ma yana da al-ihkam fi usulil ahkam akwai al-baharul muhit fi usulil fiqh na imam az-zarkashi mai al-burhan fi ulumil qur'an akwai al-burhan fi usulil fiqh na juwayni mai litafin al-warqat wannan akwai al-mustasfa fi ilmil usul na imam al-ghazali kuma yana da al-manhul min ta'liqat al-usul shi ma na gazali akwai nihayatu saul sharhu minhaj al-usul na imam al-baydawi to wannan daga cikin abin da ya shahi mazhabar shafi'iyya sai mazhabar hanabila akwai al-udda fi usul al-fiqh na al-qadi abi ya'la akwai al-wadihu fi usul al-fiqh na ibn aqil akwai usul al-fiqh na ibn muflih akwai raudatul nazir wa jannatul manazir na ibn qudama al-maqdisi wanda shine littafin da shi a shankidi ya dauka yayi talhisin sai ya rige wasu abubuwa ya karo wasu abu tunda lokacin yana koyarwa a jami'atul islamiyya ta madina yayi musu muzakkira to ya dauki wannan littafin na ibn qudama ya gogoge wasu abubuwa ya karo wasu abubuwa a ciki to shi ma wannan haka akwai al-muswadda fi usulul fiqh li ali taymiya al-muswadda shi wannan al-muswadda littafi ne aka hada guda uku da na kakan ibn taymiya shine abdul salam da na baban shi shine abdul halim da kuma shi ibn taymiya ahmad din to duka sun yi rubutu ne aka hada sai aka mira su al muswadda kenan fi usul fiqh li ali taymiya tunda dama ibn taymiya mazhabin hanabila ke bi haka da dalibin sa ibn al-qayyim al-jawziyya shi ma yana da ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin shi ma yayi bayani akan abin da ya shafi fannin sama da shafi 500 a cikin littafin ya bayani akan abin da ya shafi mas'ala ta usulul fiqh abin da ya shafi kiyasi da siffan mai fatawa da na dubban wanda zai fatawa da sauransu haka da cikin littafin shi abin da ya shafi dariqul hijrataini shi ma anan yayi bayani akan wannan to wannan shine kenan abin da ya shafi wannan ilimi na usulul fiqh shi wannan littafi na al-warqat akwai malamin da ya nazum din shi ana yi waƙe shi ana ce mi شرف الدين يحيى بن نور الدين الإمريدي الشافعي يا واقع شيء أتكلم بيتي ريبي لو قوم شرف الدين يحيى شرف الدين كوكم يا واقع شرف الدين يحيى بن نور الدين الإمريدي كنا متون كونا زوا جوجل ما نأيا كنا نظم الورقات للإمريدي شرف الدين يحيى بن نور الدين kenan ya wake shi a cikin baiti 211 kuma wannan nazm din da yi akwai malamin da shi kuma mai sharhi ana ce mai Ahmad bin Umar Al-Hazimi yayin sharhin wannan alwarakatin kuma wannan alwarakatin din malami diya sun mai sharhi daga cikin sa akwai Jalaluddin Al-Mahalli wanda da shi da Jalaluddin Suyuti suka yi mi Jalale ne ko tafsirin Jalale da ake wadi ai da Jalaluddin Al-Mahalli Muhammad bin Ahmad da kuma Jalaluddin Suyuti to shi Jalaluddin Al-Mahalli din yayi sharhin wannan littafin na Al-Waraqat wanda shi ya rasu ne a shekara ta 864 we san su san tukat to ya ma wannan littafi sharhi haka nan kuma akwai Abdul Karim Al-Khudair wani babban malami ne a Madina shi ma ma wannan littafi sharhi to kuma akwai wani babban malami ana ce mai Abdullah bin Salih Al-Fawzan shi ma ma wannan to wannan shine ma mafi sharhin da aka mana litafi mai kyau sai san kana so ka samu sharhin da Abdullah bin Salih Fawzan yayi shi saboda akwai babban malami a Najeriya ta yi wasu san shi a cikin ku Dr. Abubakar Muqtar Yola dan Fulani nan ya yi litafi ya bayani akan wannan litafin kuma mutun ya same shi kenan yana yi sosai yayi sharhi mai kyau akan wannan litafi amma mu rike Abdullah bin Salih Fawzan wa ba shi bane Salih Fawzan bin Salih Fawzan mufti al-amm yanzu na Saudiya ba a shi sunan shi Abdullah bin Salih Fawzan wanda ya sharhin wannan littafin shi kuma ta sunan shi Salih Fawzan bin Abdullah Fawzan shi wannan Abdullah bin Salih Fawzan wanda ya sharhin waraqat din nan yana da sharhin da ya ma bulugul maram ba kwa bai san shi ba ana ce mai minhatul allam sharhin bulugul maram yanzu malamai suka ce dai a yanzu dai babu wani sharhi da aka ma bulugul maram da ya kai wannan mujalladi 10 ne kaga ta subul salam na Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani mujalladi 5 ne saboda bulugul maram yana da shuru da aka mishi da yawa to amma shi wannan malamin sharhin da ya mai karshe ne mujalladi 10 akai tunda a duk shuru da aka ma bulugul maram ma babu wanda ya kai mujalladi 10 amma shi wannan ya kai mujalladi 10 kuma abin kayatarwa shine in yazo sharhin hadisi da farko in ya kama hadisi zai kawo ma takhrijin hadisin ma'ana da wani malami suka rawaito shi kuma yayi ma bayanin hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai yazo ma sharul alfazul hadisin kuma yazo hudo ma fawaidin hadisin kuma ya ma umdatul ahkam shi ma sharhi shi kuma sunan shi mauridul afham sharhi umdatul ahkam shi kuma mujalladi 4 ne shi ma na littafin yana yi sosai to kenan malami dai an samu musamman wannan littafi sharhi kenan game da wannan kenan mutun yana iya nemo a cikin wayannan da muka ما هو مجلد اي مجلد مجلد انا ce mujalladi ana nihin ba ku taba ganin ba littafi za ku ga volume shine ake cewa wasu na cewa juz'i wasu ce mujallad ma'ana littafi ne za ka gansu an hada su guda hudu ko guda biyar ko guda uku kaga an sa numero n da turwa haka shine ake ni mujallad juz'i kenan guda shine yawa mujallad a lokacin da abin da yasa suke ce mai mujallad da kamar kugarci din da fata ne ake yi ai daga aljild ne fata eh aljild ne shine ake ce mujallad kenan yayin muje kai tsaye cikin wannan littafi nan ne duk wannan dai abin da ya gabata muqaddima ce muka yi